murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau za mu yi magana ne akan wasan da ke tsakanin Kanawa da Zazzagawa. Jama'a masu sauraron mu, shirin namu ne yau shirin rahani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu, inda ya fayyace mana yadda wasan Kanawa da Zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraron mu, za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana, wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan Kanawa da Zazzagawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdullahi Garba, Imam Tijan Wuzurci, mai karanta wa kwalejin Shari'a da sha'anin addinin Musulunci ta Amiri Kano, wato Kano, Amiri Kano, College of Islamic and Legal Studies Kano.
To shin ina wasan ne tsakanin kabilu ya samo asali? Alal misali kaman tsakanin Kanawa da Zazzagawa, a bamu labari yayi aka yi faru wani irin
wasanni? To musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin Kanawa da kuma Zazzagawa, wasa ne wanda yake yayi suna, ya shahara sosai. To akwai wato ra'ayin masana guda uku. Akwai wanda suke cewa asalin faruwar wasan wasan da yake tsakanin Zazzaga da Kanawa shine yaki ne sabbaba. Wato akwai wanda suke cewa kuma wasan wasa ne, irin wato misali wasan dan kani amma dan wa da dan kanwa, misali
in ma aurata ya shiga tsakani,
yauwa na tauba shi da ake cewa, wato dan yewa da dan kani ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa. To wannan guda uku kenan. Akwai kuma wanda suke ganin wasan kaka da jikai, wato Kanawa
samu asali.
Wai akwai wanda suke daukan cewa Ibrahim Dabo sarki na biyu a lokacin Fulani, bayan sarki Sulaimanu a Kano, to kuma sarki Muhammad Ibrahim Dabo, to ana su suna daukan cewa zazzage ne. Saboda haka sai suke daukan tunda shi bazazzage ne, to lalle tunda sarki uba ne ga talakawansa, to ashe yan Kano sun zama su ma wato jikokin Zazzagawa, tunda babansu Ibrahim Dabo dan Zazzagawa
ne a fadansu.
Masu maganar yaki dan masani yana ciki, Allah ya ji kansa,
dan
masanin Kano mai tama Sule ko wato 1993, sai ya magana ya ce wato karfi aka samu yanzu daya tsakanin Kana Zazzau da kuma Kano. To sai zama cewa da ake cewa fadin da karfin ka kamar da shi wasa, to haka abin ya kasance tsakanin Kanawa da Zazzagawa, kowanne yana jin kansa. To saboda haka sai zama cewa aka daina yakin ma aka dawo ana wasa. To shi kuma Muhammad Balaraba Umar, ana ce masa MB Umar, shi kuma malami na aljabi'ar bayar Allah ya masa rasuwa a 1990 a makon Hausa, ya ce da wato ana samun yaki tsakanin wato misali kasashen Hausa domin su bunkasa wato misali mulkin su. Kin san wancan lokacin kawai in sarki ya bunkasa kawai sai je afka wata daula ko kuma wani gari, kawai ya shigo da shi cikin sa ya fada da wannan sa, ya fada da daular sa ko kuma ya fada da kasar sa ko mulkin sa. To sai zama na cewa wato Zazzau ta yi wani kasa, ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yake shi ba ta da bukatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kai bugata ta a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza zamu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku kiga ai kasai ta kai kasai tunda ai zaki inda ake ji ana wani lokaci a sirri ko a an afko mu to in sun kai kasai ta da in za su je gurin ka ba su da bukatar koye boye kawai sai su turo maka cewa ga mun zuwa to sai suka turo kanawa cewa ga sunan tafi a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yi zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun ba ta wannan gari da ake cewa faki sai ya zama kamar fansa ga yakin saboda haka su ba su yake su ba to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma da hajjar sun bada fansa to wasu kuma suke cewa ai daga baya sai ya zama na cewa yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin Kano da Zazzau wani lokacin Kano su samu nasara akan Zazzagawa Zazzagawa wani lokacin su samu nasara akan Kanawa to dai da tafiya ta yi nisa sai aka ga kawai tunda ba wanda yake ci kuwa da an kasa samun waye Ubangida sai abu kuma ya zarce ya zama wasa saboda haka sai Kano su riƙe wa Zazzagawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu su kuma su riƙe wa Kanawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu to kin ga wannan janibin yaki kenan to akwai wanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan madala yawa ko dai namiji dai da mace wanda za a samu dai wannan sun ta hada iyaye to wannan kuma ran namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Shehu Usmanu dan fodi Allah ya kara masa yadda sai ya zama na wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin Zazzau misali anan Kano sai aka dauki yarinya dan sarki a gidan sarki sai aka bawo dan sarkin Zazzau yawa ai kinga anan
wata ya shiga tsakani
yawa an samu ga dan mace da kuma ga namiji a can to sai zama na sarki na Kano da ya kai yarinya na S tasa Zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasaitacciya sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ba yar tasa
da
a cikin gara yace ga tanan da mutan garin da wai ta je suna son zasu sha nono su rika amfani da shanin da suke gurin planning packet saboda sai aka tafi da ban faki ita ma matsayin wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi ta sarki yau da dan sarkin Zazzau Allah sai ya albarkaci wato auren nasu sai aka rika haihuwa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza to sai zaman idan ƴaƴa matan sun taho Kano ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda ƴan uwansu suke kamar wato maza nan sai su rika wasa da su su ma idan mazancan sun zo za su ga dangin uwarsu su mata to su ma to wai wannan shine abin da ya sabbaba kenan kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda biyu yawa ta wancan wasa wannan kuma na yaki yawa to shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu zaki ga an samu kaka da jika zaki mutum ma sai ke jina cewa kai wai ni kakan ka ne ne inka ana dan zole yawa to sai zama ne su a tunanin su masu wani ra'ayin wato Ibrahim Dabo wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan sarki Sulaimanu to sai zama ne a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalin sa mutumin kwasallo ne wato na Zaria saboda ka wuce ga can ya zo Kano ya zauna a Kano har ya samu abin da ya samu na sarauta to shi yadda magana ta tabbata cewa Ibrahim Dabo asalin sa Bafulatinin shuni ne a Sokoto to amma wato ya kuma yaran dalibin Shehu Usmanu ne Shehu Usmanu dan fodiyo dai mai jahadi to sai zama na cewa shi ya zama babban malami to sai ya bar Sokoto shi wannan shi Ibrahim Dabo sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa Malam Muhammad na Lakwaja sai ya zauna a Lakwaja din to da ya zauna a Lakwaja to dama ya tafi da dalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma yi bukaci wato misali ya bar lakwaje din to sai to eh wai ya bar ta da lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokacin sai ka ci kuma kana so ka bar gurin to saboda ka sai baro lakwaje sai ya taho wato misali wannan kusalle din wato take a gabas da a gabas a wannan Zaria sai ya zauna anan anan ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da wato al'amuran sa to kuma daga baya sai tunanin yana so ya je aikin haji to sai ya baro kusalle din nan sai ya taho wato misali zai tafi aikin haji to shine biyu ta wannan kwalle dangura to anan kwalle dangura ya zauna har ya ci gaba da karantawa to kuma daga nan ya ƙara so kan to sarki Sulaiman tunda dama shi mafulatani ne sannan kuma malami ne to ya ji dadin ganin Ibrahim Jab tunda malami da malami sun hadu aikin ga abin ne mai sam to saboda sai suka zama wato sarki Sulaiman ya aminta da sarki Ibrahim Jab har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wato suka shafi mulkin Kano din to har daga baya ma ya rika sashi na yin mulki to daga baya bayan rasuwa sai Allah ya wa sarki Sulaiman rasuwa to da ake Allah ya masa rasuwa sai aka ce to tun daga sarki Ibrahim Jabu ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato imamukum amirukum wato limamunku shine sarkinku to shike sai aka ce to abin da ya kamata illa a maida sarki Ibrahim Dabu ya mai gurbin sarki Sulaiman to saboda kace sarki Ibrahim Dabu ya zama sarkin kan to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai annan sarkin musulmi yake to saboda kace aka tabbatar da Ibrahim Dabu ya zama shine sarkin kan to waɗancan Sokoto zazzagawa su a tunaninsu zaman da shi Muhammad Ibrahim Dabi a Kwasallu to su sun dauka ana akafi Ibrahim Dabi
sun dauka
dan canne ya baro watake ya baro Kwasallu din ya zo Kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su tunda Ibrahim Dabi dan su ne to Kanawa ma sun zama ƴaƴan su to tunda jikokin su afwan tunda baban Kanawa dan su ne to kuma Kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a sayin wato wasan jika da kaka na'am
da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin kuma da fatan dai kuna amfana bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
To shin wasanni wani irin wasanni ne? An akan wuce gona da iri ko kuwa akwai kowane irin wasa za a iya ko kuwa akwai
wato sai zama na cewa wasan da su wato wasanni da barkwanci wanda kuma yake da ban sha'awa yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam me kware wato ko ce kware da aboki birnin ta wato malam Abdulrauf wato misali tukun yace wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai dadin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yin sa wato zan suna gudanar da shi ne wato da annashiwa da takalar juna da kuma barkwanci da fadin fada duk inda suka hada da juna zaka samu sune wa juna godan ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su abuta misali su ce mu ku bayin mu ne mu bayin mu iyaye gidan ku ne haka suna yin irin wannan wani lokaci kuma zaka ji suna yi wa juna wato godan rashin wayo ko wuta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokacin wai da Bakano wai ya ture Esta ta siyo masa gida za a sa a taushe yarinyar ta tabi sai hatsari ya samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani zai ga uban yarinyar cewa wanci fa ta fada rijiya sai yake cewa hadda gadar to sai shi wannan mutum ya yaya ana magana yarinyar rai ana kai kana magana gida sai shi idan aka yi taushen kai ba zaka ci ba ko mun fa wai ai kai ma zaka ci taushen in an yi in ji uba ake ga wato ana so an nuna ma wai ba kana wuta ce da shi amma ya ma fi daukan ma gada ma ko taushe fiye da dan sa to wannan kina kin ga zazzaga su suke wa kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzaga yaki aka je aka kai musu hari saboda haka sai aka kiwe zazzau din ya zama cewa sannan sai inda za su saka su saboda haka sai suka je wani katin dutse anan ita zazzau din sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai ya zama sai kanawa suka zo suka kiwe dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa wannan da Allah soku wato soku yan sarki wai masu bandari a fada sai zagaya sai je samu sarki kan sai yace masa yalla ba ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai yace an baka dama saboda sai yace sai yace su wayannan kanawa da sai yace ku tittire kayanku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a kasa kamar za ku dauki wake za ku dauki dutsa da fasu zazzagan su take sai su kana suka yaka sai suka je suka cusa kansu a kasa za su ci dutsa sai shi wannan makadi da sauran makada kuma sai suke cewa za mu dauke ku fa mu kai ku Kano za mu dauko dai yau sai suke ku dauke su ku kai su Kano ku dauke su ku kai su Kano to su kuma sai su karkacewa ƴan uwansu za su daukawa marfa wai za su dauke su ba to sai su karka duruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shi ne kin ga ai wannan sucin sun ya kisha ainihi ɗaya marfa su sun akan cewa wawaye ne ba su wannan to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a yi irin yawan a ci za su iya ciccide
dutse da fu
ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har makana suna cewa wai da ka tashi za a ci zariya da yaki da tura suka zo ai ba a yi fada da yaki harbi ba kawai zuwa aka samu kekunan ɗinki aka kewaye aka gindaya kofar garin zazzau din aka ce ai ta takawa sai ta gigir ake gike ne su ɗinki sai suka ta yaki harbi ake saboda aka suka fita Abuja aka bi su aka
suka fita Kanawa
a zazzaga wai su zazzagawan ai ce aka yi wa turawa kawai ta yadda za ku yi karko su turawa kai sai suka ce kar a yaki a je a samu kekunan ɗinki tunda a yi gike ɗinki a wancan lokacin ai sabo ne don Hausa ai da hannu ake yi dinki da Allah da Zaria allura musamman ma kin ga dinki ake magana Zaria ai gurungus to sai yazo sai suka ce to shikenan ake a samu guri a samu kekunan dinki a tattaka babu dinki sai zama kamar rarar bindiga tun ga masu ba sanin bindiga suka yi sai karkar dinin sai duk suka gudu aka bi su aka kakkama su kuma aka wato misali ci ta zariyar da yake to wannan kin ga kenan dangane da wato wasan kanawa zaki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da cewa wannan Bakano ne ko kuma ba zazzagi to fa wato alƙayi kenan har a zo wajen da za a rabu to irin abubuwan da zazzagawa suke gaggayawa kanawa wato misali a wasa ya hada da bakano bakar ridi wato wai a kaska a sallada wato shi ba zazzage yana ganin an kashe bakano ma wato kamar lada
Allah
ya samu lada yau ya ce bakano wato misali da safa malam da rana kuma dillahi yawa da daddar kuma ba san irin ka ba kuma suna cewa bakano mai bacci da ido daya wato da ido daya bakano yake bacci baya rufe ido ya bacci a litsayi sai na garin ka goma sunan ka goma wato duk inda bakano yake wato sunan sa wato daban yake baya faɗar sunan sa na gaskiya kin gona ya nuna cewa kenan ba da gaskiya yake ba ko yawa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata wato in saboda ake san zargin kanawa da fata yawa ku wuni ku kwana wato sali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba wai bakano ba a ganin kafarsa ya kwana yayin yana ta yau amma ba a ganin kafarsa yawa wato sali suna cewa na Fatsuma ka saba da mari wato wai saboda yawa suna cewa masa ziri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato sali kanawa suke zazzagawa suke wa kanawa to su kuma zazzagawa suka ce dan zariya
kanawa su kuma ya suke cewa zazzagawa
to shi ne zan faɗa yanzu suka ce dan zariya mai nakiya da garma wato misali na turkun masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ta ku
tunda sun girma da kaka
idan kuma da sosai sun girma da kaka sannan kuma ba a baku amanar mata nau'o'in wasannin da wato misali ke tsakanin kanawa da kuma
ina ba a zazzaga amanar mata
suna zargin su kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata to shine su kuma kana suke su ce musu kana su ce kana barayi kun siyar kun sace su kuma su ce ba a baku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su
to shi wannan wasa shin aka wuce gona da iri
wato ko da an wuce zaka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa zaka ga har ma a takai baga ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu to amma kasancewar an san cewa wasa ne to lafiya lokaci wucewa kuma ki ga in za a yi sallama kuma a cikin nishadi yau in za a yi sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya duk yanda takai ba a faɗa ba a yi gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wato misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar ba a yi fada to in dai ba kaddara ba ke san abin kuma kaddara ta zo amma in dai haka ne kawai to za ki ga duk ya yi fada gaskiya
to har gobe tsakanin zazzaga da kanawa su waye iyayen gida
ai ba wanda zai ce tunda abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba kano bai yadda ba cewa ba zazzage ba wasu ne shi kuma ba zazzage sai na ya shi kuma kullun cewa yake bakano ba wasu ne amma ai yaro da galin birni ya san yafi garin su
to
ai ba ma sai an ce bakano wai ma wato misali gabe yake ba zazzage ba ai ko da ma yanayi ma yanzu misali da a ce zariya a Kano take ai da an samu filaye
sosai
da kuma bakano wato misali ya mallaki zariya ai da ana daukan fili ai da kana sun yi daukan filaye so kuma haka ba kuma saboda gari ne gashi katin gari amma ga filaye duk a cikin gari mu ko nake duba ki gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji da fai ma yanzu babu su
babu
yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin bakano ka san bakano da ka ga bakano ka san bakano ba zan zage idan mace ce yar Kano kana ganin ta ka san bakano ce amma ba zan zage ya ta shiga yayya ma sai yanda ta yi na kuda ɗakin bayya to kin ga irin wannan wato shine abin da yake faruwa amma gaskiya ba a yin fada ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa
in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe
ushe
in kuna san ku samu rahama ku ce Allah
Yeah.
da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, kamar da ku sani Hawa Abdulkarim Yankwaniya ne. Yau ina tare da bakuwar tamu zamu dafa. Kafin dai mu gabatar da abincin da zamu dafa yau, bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta.
Ya sunanki?
Sunana Madam Saada.
Madam Saada. So yau me za a dafa muna?
Okay. Na wanda fa simple jollof rice da maybe in kaman na photo program na son dai wannan wanda fa mai gida na dai da yara nan dai mu yi sai sai dai mu ci duo. Is simple but is delicious.
So me da me mutun ya kamata ya nemi sannan yayi wanga simple jollof.
Okay, simple jollof rice na muna need any rice at all. Mm-hmm. Shinkafa, things in mantos, mackerel, alwasa, amu, maggi, carrots and green pepper.
Mackerel hasa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba?
Yes.
Tos na ake fara?
Okay, farko dai mun yanka albasa mu, amu mu, carrots mu, green pepper mu da shi mu daka tanko mu. Okay, shi mu girka mai, mu muka girka mai na farko, shi mu soya albasa mu, shi mu kara amu mu soya.
Amu wato tumatiri kenan?
Yes, tumatiri shi mu soya. Tomatoes na muka soya, tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara.
Mu soya shi ya ta minutes na?
Let's say like 2 minutes. You dey na rike don dey kadan dey na mu da fa dey do yanzu go none of the like. Mu kawo shi mu sa tankon da muka daka green one na. Muka soya shi na for like 2 minutes. Then we just add our macro. Muka add macro. Yes, shi mu kara magi nan ciki. Sai muka kara magi nan ciki, muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu. So for 5 minutes there, shi mu kara ruwa. Muka kara ruwa shi mu add gishiri. Shi sa gishiri shi mu bar shi yi tafasa, in yi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe. So let's leave it like 25 minutes. Lokaci na da na doki yara na yan wasu wanka kafin mu zo no. Food is ready to serve.
Food is ready to serve.
Simple jollof rice. Da me nake cin shi shikenan kawai sai ku. Inda da ide in kwanta da hankalin mai gida na dai in simple jollof rice nan shin neme whipping cream. Whipping cream nan shi in a brand that so kake so na sa
shi. Yeah, whipping cream.
Milk ni amma da nono ni amma an kara ada preservative chicken da ake sayarwa. Shi nan da kin sayi whipping cream nan muna da powder, muna da liquid. Inde powder one ne ka sayi nikin doki 2 cups of powder one nan. Kika sa cikin mixing bowl ninki shake doki chilled water 1 cup pen ya kare shake sa machine ninki buga na dai ice cream ne na kawai
shake ajiye
she serve shida ice cream ne she sa me gida na yace ne kare na she ice cream ne kuma ya freeze she da wannan she kuma da kimi soyayya
to da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauci kuma ta hada shirin baki Elsa wato Fiona Wamai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.